This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum da fatan auni lafiya. Murtala Faruk sanyin nan ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shirin na ranar yau Alhamis 26 ga watan Satumbar shekara ta 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Baba da kanun labarai.
To Murtala, a yau Alhamis ministan harkokin waje Isra'ila Israel Katz ya yi fatali da shawarar tsagaita bude wuta akan iyakar Isra'ila da Lebanon, yace za su ci gaba da yaki har sai su yi nasara. A yau Alhamis ne shugaban Falastinu Mahmud Abbas zai gabatar da jawabinsa a taron kolin Majalisar Dinkin Duniya yayin da ake fama da matsalolin yaƙi-yaƙi a gabas da tsakiya. Kana cibiyar kula da guguwa ta Amurka ta ce guguwar Helen da ke ci gaba da tafiya a cikin gaggawa tana kan hanyarta zuwa jihar Florida da ke arewa maso yammacin Amurka tare da iska mai ƙarfi.
To bayan labaran duniya za ku ji cewa waɗanda ambaliyar ruwa ta shafa a jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya suna kokawa kan mummunan halin da suke ciki, duk kuwa da ɗimbin tallafin da jihar ta samu domin sauƙaƙa yanayin da jama'ar suke ciki.
Mu da yaranmu duka ba inda za mu je mu zauna. Mun tafi makaranta ba wajen zama aka kore mu. Ba abin da yanzu ma za mu ci. Ba abin da za mu sha. Kofiya wata ba mu da shi. Kuma gashi ba mu da kuɗi.
A jamhuriyar Niger kuma yayin da aka soma girbe amfanin gona, gwamnatin kasar ta haramta fitar da kayan abinci zuwa kasashen waje a wani mataki na tabbatar da yalwar abinci a kasar. Za ku ji cikakken rahoton. Haka kuma za mu kawo muku shirin lafiya uwar jiki. Amma yanzu sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a ga labaran duniyar. A yau Alhamis, ministan harkokin waje Isra'ila Israel Katz ya yi fatali da shawarar tsagaita wuta akan iyakar Isra'ila da Lebanon jim kadan bayan da kungiyar tarayyar Turai da Amurka da Faransa da wasu kasashe guda takwas suka yi kira da a dakatar da yakin tsawon kwanaki 21. Za mu ci gaba da fatattakar kungiyar Hezbollah wato da dukkan ƙarfinmu har sai mun yi galaba. Kana mu dawo da mazauna arewacin ƙasar Isra'ila a cikin lumana zuwa gidajensu. Kazi yana faɗa a wani sako da ya wallafa a kafar X. Yanzu ofishin Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu bai mai da martani ba akan shawarin tsagaita wutar, kuma ya baiwa sojojin Isra'ila umarni da su ci gaba da yaƙi da dukkan ƙarfinsu. An cimma wannan shawara ce ta tsagaita wuta da yammacin jiya Laraba a wata sanarwa da ta ce yaƙi tsakanin Isra'ila da ƙungiyar Hamas ba abu ne da za a labunta da shi ba, kana yana tattare da haɗari na fadawa cikin babban rikici a yankin. A hali da ake ce kuma a yau Alhamis ne shugaban kasar Falastinu Mahmud Abbas zai gabatar da jawabinsa a taron kolin Majalisar Dinkin Duniya yayin da ake fama da matsalolin yaƙi-yaƙi a gabas da tsakiya. Jawabin nashi na zuwa ne mako guda bayan da ya kira wani taron zaman lafiya a birnin Madrid ta kasar Spain da zaman lalubo bakin zaren warware yakin Isra'ila da Falastinu. Taron na Majalisar Dinkin Duniya zai kuma saurari jawabin ministan harkokin wajen Lebanon Abdullahi Buhabib a yau Alhamis, kana gobe Juma'a ne kuma Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu zai gabatar da nashi jawabi kwanaki bayan farmaki da Isra'ila take kaiwa kungiyar Hezbollah a Lebanon. A cikin waɗanda za su gabatar da jawabinsu a yau kuma a yau Alhamis akwai shugaban sojin ƙasar Sudan General Abdel Fattah Burhan da kuma shugaban kwamitin mika mulki ta ƙasar Haiti wato Edgar Leblanc-Fille. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sojojin Ukraine sun faɗa yau Alhamis cewa sun kakkaɓo jirage mara matuƙa 66 a cikin 78 da ƙasar Rasha ta kaddamar da su a cikin dare da kuma makamai masu linzami guda 4 da sojojin Rasha suka harba. Rundunar Ukraine sun harbo jiragen ne a yankunan Cherkasy, Dnipro da Ivo da Kharkiv da Kherson da Kyiv da Mykolaiv da Odessa da Poltava da Sumy da kuma sauransu a duka a cewar sojojin jama'ai a Kyiv sun fada yau alamis cewa tarkacen jiragen marasa matukan da rundunar sojan suka kakkabo sun lalata gidajen jama'a da kuma lalata wato bututun iskar gas. Ma'aikatar tsaron Rasha ta faɗa yau alamis cewa ita ma ta harbo jirage marasa matuka guda hudu a kan da Ukraine ta harba a yankin Belgorod da kuma guda biyu a yankin Kursk da kuma guda ɗaya a kan Bryansk.
An jima kaɗan Baba zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. To amma kafin nan, dubban jama'ar da ambaliyar ruwa ta shafa a jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya suna kokawa kan matsanancin halin da suka ce suna ciki, da kuma matakin gwamnatin jihar na tilasta musu barin wasu wuraren gwamnati da suke fakewa a ciki. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da ake bayyana fargabar rashin sanin makomar dimbin tallafin kuɗi da kuma kayan bukata da gwamnatin jihar ta samu daga gwamnatoci da kungiyoyi da ɗaiɗaikun jama'a da ake ganin ya kai har naira biliyan 17. Wakiliyar mu Maiduguri Husaina Muhammad ta yi kuma na da rahoton.
Sama da mutane miliyan 1 ne suka rasa matsugunansu sandiyar mummunar ambaliya a birnin Maiduguri. Dubbai daga cikinsu ne kuma ke fakewa a sansanoni da kuma makarantu. Sai dai a yanzu sun ce suna cikin wani babban tashin hankali sakamakon umarni da aka basu na barin guraren da suke samun mafaka. Da yawansu sun ce ruwa ya tafi da gidajensu, saboda haka a yanzu ba su da gurin zuwa.
Gida a rushe kuma asara tsakani da Allah an yi, amma rai bai zawarta ba, amma an yi asara. Amma kuma abin da Allah ya kawo sai mutum ya rungumi kaddara. Dama mata na biyu, daya ta je Gubeo kam, daya kuma ta je abinan Sakashim. To an sallame su, aka ce to kar kowa ya zauna a wajen. Shine muka ce bari mu zo mu yi malaji anan mu ga abin da Allah zai.
To an goma duka gidanmu ya rushe, ba wajen da zamu shiga. Mu da yaranmu duka ba inda za mu je mu zauna. Mun tafi makaranta ba wajen zama aka kore mu. Da muka tafi makaranta muna ta shan wahala. Zulum ya zo ya babu abinci. Sai a makaranta aka kore mu ka fita. Ba abin da yanzu ma za mu ci. Ba abin da za mu sha. Kofiya wata ba mu da shi. Kuma gashi ba mu da kuɗi. A gyara mana gidan mu zo mu zauna. Shi ya fi mana alheri.
A wasu sansanoni kuma, wasu da iftila'in ya shafa suna kokawa ne da rashin abinci.
Gaskiya abincin da aka ba wa'ansu dai ya ishe su, amma wa'ansu bai ishe su ba, saboda kowa da yanayin iyalansa.
Mu dai muna wuni wata rana mu kama samun abinci. Yau ya kai kwana nawa ma ba abincin. Abincin da aka ba mu ma yau zatin sabbi ne ko ne, babu ya kai abinci shi yake ne. Ba ma koshi wallahi.
To sai dai duk da korafin da mutanen suke yi akan cewa an umarce su da su tashi, gwamnatin jihar ta ce babu wanda ta tilasta mawa akan ya bar inda yake neman mafaka.
Babu wanda aka tilasta ya bar IDP camp, illa wanda yake ganin cewa gidan shi yanzu ruwa ya janye kuma babu wani hasari zai iya komawa. So wannan ba wanda zai hana mutum komawa gidan shi, amma dai a tilastawa wani barin camp zancensa babu shi.
Ganin cewa ana ci gaba da samun tallafi daga wurare daban-daban don taimakawa waɗanda ambaliyar ta shafa, ko akwai wani tanadi da gwamnati ta yi musu don gyara gidajensu?
Yanzu haka akwai team na assessment da suna bi su tabbatar gida gashi wannan gida gidan waye, ga mai gidan yaya gida yake. Ana kallo dai, kowa dai ya san gida ne ɗaki nawa ya rushe, duk dai an sani. Za a ɗauki bayanan duk alkaluman da za a ɗauki. Gwamnati tana tanadi iya kokarinta ta ware wayansu makudan kudade, ta hada da kudaden da ake daga sako-sako na kasan nan ma da ma sauran wurare suke kawo gudunmawa nan. A tabbatar cewa duk wani wanda aftirayin nan ya same shi an kawo mishi dauki iya gurgudun abin da ake da shi a hannu.
To ko ya batun kukan rashin abinci da mutanen da ke sansanin ke yi?
Duk wani magidanci a IDP camp an bashi abincin da zai rike shi zuwa sati biyu da kuɗi wanda zai dan yi kananan saye ya shi. So idan mutum ya ce abinci ba ya ishe shi, sai mu yi mamaki ta yaya wannan kuma ya faru.
Ya zuwa yanzu dai gwamnatin jihar ta samar da kwamiti da zai ɗauki ɗawainiyar rarraba kuɗaɗen da aka samu, kimanin naira biliyan 4,400 ga waɗanda ambaliyar ta shafa. Husaina Muhammad daga Maiduguri a Najeriya.
Kawa gaida Husaina Muhammad. Yanzu kuma ga baba ya dawo da cigaban labaran duniya.
Cibiyar kula da guguwa ta Amurka ta bayar da rahoton cewa a yau Alhamis guguwar Helene da ke ci gaba da tafiya cikin gaggawa ta daka hanyarta zuwa jihar Florida da ke arewa maso yammacin Amurka, inda aka yi hasashen za ta haifar da wata mummunar guguwa da ta kai nisan da ta kai mita 6 sama da matakin ƙasa a yankuna a wasu yankuna da dama. A cikin rahoto na baya-bayan nan, cibiyar guguwar ta bada rahoton cewa Helene na da tazaran kilomita 585 kudu da gundumar Apalachicola da ke gefen yammacin wani yanki da aka fi sani da Big Bend na jihar Florida, inda gabar tekun jihar ke karkata zuwa yamma. Akan hanyar da take yanzu a nan ne kuma ake hasashen guguwar za ta zubar da ruwa kamar da bakin kwarya da yammacin yau Alhamis ko kuma safiyar gobe Juma'a. Masu hasashen yanayi a cibiyar guguwar sun ce guguwar ta mataki na biyu tana zuwa da iska mai karfin gaske da ke gudun nisan kilomita 155 a cikin sa'a guda. An yi hasashen samun wata mummunar ambaliya da ke da barazana ga rayuwar al'umma. Haka zalika ake zaton gajin zaftarewar ƙasa a wurare da ke kan tsaunuka a yankunan karkara. Gwamnan jihar Florida Ron DeSantis ya ayyana dokar ta ɓaci a kusan gundumomi 67 na jihar Florida ciki har da Miami-Dade. Ya tattaro askarawan tsaron ƙasa da kuma dubban ma'aikata da suke shirin gudanar da aikin ceto da kuma bincike na waɗanda lamarin zai shafa da kuma waɗanda za su gyara wutar lantarki idan ya ɗauke. A ƙarshe, a Omdurman, birni mafi yawan al'umma na biyu a ƙasar Sudan, inda ake gudanar da harkokin kasuwanci, yanzu birnin ya lalace sakamakon yaƙi na tsawon shekara guda da rabi. Wani mazaunin birnin Faris Mustafa, wanda ya tsere daga gidansa a lokacin da yaki ya barke, yanzu ya koma kasuwar a birnin karin farko, kuma ya ce a baya wannan kasuwan nan ne ake gudanar da harkoki amma komi ya rikice a gurin.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yayin da manoma suka soma girbe amfanin gona na daminar bana, gwamnatin kasar jamhuriyar Niger ta kafa dokokin haramta fitar da kayayyakin abinci zuwa kasashen waje amma banda manyan kawayen kasar na Mali da Burkina Faso. Wannan matakin a cewar hukumomi yana da manufar tabbatar da wadatar abinci a daidai lokacin da 'yan kasar ke ci gaba da kokawa kan yanayin tsananin rayuwa da tsadar kayan abincin. Wakilinmu a Yemen, Sule Mumuni Barma, na dauke da karin bayani.
Lura da yadda a irin wannan lokaci na kaka wasu 'yan kasuwar kasashen waje da ma wasu a nan cikin gida ke saye amfanin gona da arha kuma su jibge don sayarwa a gaba da tsada, yasa gwamnatin Nijar kafa dokar hana fita da abincin da suka hada da hatsi, shinkafa da dawa. Mashawarci a ofishin ministan kasuwanci na Yusa Jumurau ya yi mana karin bayani kan dalilan daukar wannan mataki.
Lalle ofishin ministan kasuwanci ya ɗauki wannan ƙuduri wanda ya hana ƙetarawa da shinkawa mai ƙwalhwa da shinkawa da aka susuke da dawa da hatsi da masara zuwa ƙasashen waje, saboda ƙasarmu ya kasance abinci ya wadata, ya kasance don kan mutane su shigo su ƙetaro su sai abinci su je su kai shi wani ƙasashe kuma daga baya mu koma can mu sayo shi. Gwamnati ke son kwanan ga ya sai abinci shi da kanshi wurin talakawa da daraja mu aje su cikin ƙasa, saboda ma mutum ka yi wasu matsaloli, don ka shi ne jami'an tsaro an ka ba su umarni na su kiyaye.
To ko me ke matsayin 'yan kasuwa dangane da haka? Alhaji Habu Ali Jigo ne a kungiyar 'yan kasuwa ta ƙasa.
Shi wannan adani ne kuma taimako ne ga dukkan talakawa, kuma wanda yake ɗan kasuwan ne yana da muhimmanci a wurin, haƙƙi ne na gwamnati. Inda kaga abin da ya faru bana fa sai da shi domin haƙƙi ya kai da ka 50 wani wuri ma an ce har da 2. To yanzu ko alhamdulillah kaga ga yanan dala 80 gida 40 ta gani inda gwamnati ta sai ta aje ko ma haka nan ta mai da hankali lokacin da ake bukata ai yayi.
Shugaban kungiyar Adede Sai Wadata mai fafutukar kare hakkin masu saye don amfani Malam Manuri na cewa abin na iya tasiri wajen wadatar da jama'a da cimaka ya kuma yi sanadin saukar farashi a kasuwanni.
Kowa ya san wannan shekara da ta wuce Najeriya farashi na abinci ya wuce intaha kuma mu ma haka. To tunda dai bana Allah sa damu na ga tanan da alamun albarka kuma an fara shiga cikin kaka to dole ne a yi rigakafi. An yi daidai kuma ya kamata a shaidawa al'umma manoma da makiyaya a yi hatara wajen ɓannal abinci.
Sai dai hukumomi sun ce matakin bai shafi kasashen kungiyar IS ba, wato Mali da Burkina Faso a bisa wasu dalilai.
Wannan kasashe wani lokaci sun ba mu tallafi, sun ba mu goyon baya, sun ba da dama a hudduci maka kasashen zuwa kasan. Shissa ka gani mu ma mun ka hudda su cikin sahun kasashe wanda mun ka hana a ketar da abinci namu zuwa gare su.
Galibin jama'ar Niger musamman mazauna karkara na dogara da noman damana don tanadin cimaka, galibi dawa da hatsi da wake, yayin da a wasu yankunan akan kwatanta noman shinkafa. La'akari da yadda canjin yanayi ya fara shafar sha'anin damana ya sa hukumomi da kungiyoyin cigaban al'umma kwadaitar da 'yan kasar fa'idar mai da hankali kan ayyukan noman rani musamman a shekarun da aka fuskanci gardamar damana. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma. To kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai ci gaba da tattaunawa ne akan ciwon koda kamar yadda muka yi alkawari a satin da ya gabata. Idan mai sauraro bai manta ba, a makon jiya likita ya yi mana cikakken bayani akan ita kanta koda da yadda take gudanar da aikinta a jikin ɗan adam da kuma alamomin da ke nuna cewa kodar mutum ba ta gudanar da aikinta yadda ya kamata. Dr. Muslim Bello Katagum zai ci gaba da yi mana bayani ne kan abubuwan da ke haddasa ciwon koda ko ma ta daina aiki yadda ya kamata. Likita gare ka.
So renal causes come on the other hand chini ya abubuwan da za su iya causing kidney failure among from renal reasons yawanci nephrotoxins sune number one. Menene nephrotoxins? Yana nufin koda kenan. Toxins kuma wato ainihin guba a takeice. Guban ne ya hada da na maganin gargajiya ga musamman wanda suke sha, suke shaga, suke wanka da shi, suke ci ma a cikin abinci, to yakan je kashe koda saboda wannan guban nan ya kama kodan da kaudan ba dole iya fitarwa da shi ba. Amma kuma ba zallan maganin gargajiya ba, hatta na maganin ma na asibiti akwai wa'inda aka yi kuskuren bayarwa mutane musamman ga wanda basu kwanance ba a yin aiki na likitanci sai su je su tamaka wa mutane. Yayin da suka maka musu wannan maganin kuma in ya kasance cewa suna da underlying infection ko kuma related kidney condition to sai ya kasance wazinin din shi. Musamman wanda aka fi amfani da shi shine gentamicin, wani group of antibiotics ne wanda yake daga aminoglycoside. Akwai ɗan uwan su shi gentamicin, akwai amikacin, akwai kanamycin, akwai su neomycin da kuma streptomycin. So duka wannan group of antibiotics ne from aminoglycoside din da ba a so ana bayarwa har sai an tabbatar da lafiyan koda. So ba zan aminoglycoside ba, akwai other group of medication. So sai sa in baka da lafiya, in baki da lafiya Hajiya, yawan zuwa pharmacy sai magunguna a laptop mutum ya tasha yana ganin kamar kawai yana samun lafiya ne, ba haka bane. Akwai magungunan da guba ne a jikin dan adam, akwai nephrotoxic drugs haka, akwai ototoxic drugs din da zai kasance cewa mutum an fara masa allura sai gaje ya barji sosai, akwai kuma koda ta fara samun matsala ko kuma har hanta ko na makamancin haka. So kuma haka akwai cututtuka irin su vasculitis, glomerular nephritis, necrosis tare da sauran su wanda su ma suka iya jawo wannan problem na kidney failure din.
To likita, menene post renal causes din nan?
Jigo post renal din nan muna da irin su thromboembolism, shine yayin da aka samu jini wanda ya takura yazo ya kauri amma din ne kasance ya sake kamar a zo a ce a kunu wanda za a ce sirki kenan to sai da kunu mai kauri to amma ba kaurin bane damu saboda jini dama lumani baya kamar ruwa bane ya dan kauri sama da ruwa akwai dan wannan karfin da yake da shi din so amma kuma cikin farkon ne kai guda to gudan nan akwai lokacin da za su iya zuwa ba su samu jini wato ainihin shi kodan ya iya tace su da kyau ba to yanzu suka makale suka iya causing irin wannan problem din haka ma kuma nephrolithiasis yana under post renal shine kidney stones wannan kidney stones sun kuma za su iya akwa due to hypercalcemia ko kuma hyperuricemia hypercalcemia shine yayin da calcium din jikin dan adam yayi yawan da kuma ba zallan ya fara kama gabobi ba ko shi uricemia din a har zai iya zuwa ya fara shiga cikin koda wani lokacin ma har kan je gallbladder wato shi data kenan ko sai cause a lot of condition irin su cholelithiasis cholelithiasis among other ones haka so yayin da suka zo suka takura so suka fara irin wannan to sukan tattoshe hanyar fitin fitsari yanda ya cancanta wallahi mutum zai yi fitsarin amma din kadan koyi da zafi koyi fitsarin akwai jini Allah sauke to duk wannan suna iya causing post renal causes na kidney failure sai kuma da renal tumors shine wanda ya kasance cewa wato cancer kenan na jikin koda shi ma cancer na jikin koda yana interfere ko in ce yana yawan shiga al'amari na aikin wannan kodan so in ba a yi treated din cancer nan ba ta fannin cire shi ko fannin kona shi ta hanyoyin da ya cancanta irin su chemotherapy tare da sauransu to shi ma kuma yana iya causing wannan babban problem din na shi kidney failure
to a takaice za a iya cewa duka waɗannan su ne alamun ciwon koda
gaskiya ganin cewa wa'innan conditions suna da yawa da na lissafo akalla kusan 20 so babu wani takamammen alama guda ɗaya za a zo a ce maka ai kaga wane yana da kidney failure ba kamar malaria bane za a ce akwai zazzabi akwai jiri akwai ciwon kai akwai ji kamar amai akwai shi ganshi aman kasala tare da sauransu amma ga wa'ensu yakan zo musu da alama kamar haka na farko dai fitsari zai zo dan kadan oliguria kenan wanda zai kasance mutum baya yin fitsari sosai wa'ensu har sai an sa musu catheter yawanci kuma abin da aka fi kenan kana zo asibiti za a samu ka catheter ba dan kaga harbi tsari bane but ana so a san ruwan da kake sha shin ya cancanta yawan shi ya kai fitan da ya kamata ce yayi ko kuma mutum kuma yana shan ruwa ne amma ba a san inda yake zuwa ba to shi ba wani abu ne wanda ake so a sani dan wani ba mamaki bane zai shalle din filter guda shida amma yanzu ya maka fitsarin da bai kai rabin leda ba so dole mutum ya tabbaya ina so ruwan yaje musamman lokacin sanyi da an riga da an san ba a zuba alal misali kenan na biyu kuma akan samu wato ainihin shi anuria wanda mutum ma bai fitsarin kusan kwata-kwata gashin nan dai kan babu bisarin ya riga da ya rige amma bai cika akwai kidney failure ba acute one din ya fi zuwa a chronic one din wa'ensu sai kan zo musu da kumburi akwai dan zazzabi wa'ensu ciwon kunkumi haka sai kuma yawanci creatinine urea din da yake hawa din da ake indicating cewa eh to akan iya samun kidney failure to shine manyan alamomi da yake zo wa mutane amma kuma babu wani takamamme alam da za a ce kana gani wannan ya tabbatar da shi yana da acute kidney injury yawanci sai an wannan gwajin ne na urea creatinine da su potassium in ya hau sama ya kai wani level to shine akan iya cewa wani yana da acute kidney injury ko kuma wacce tana da acute kidney injury
to likita shin wasu hanyoyi ya kamata a bi don kare kai daga wannan matsala ta ciwon koda
na farko dai yana da kyau kowanne bayan wata shida in mutum yana da hali yaje ana duba lafiyan kodan shi tare da na hantan shi aka tabbatar maka hantan ka lafiyan ta kalau aka tabbatar maka hantan ki lafiyan ki kodan ki lafiyan shi kalau to ba abin da yake shin dadi to yana da kyau kowanne bayan wata shida mutum yaje ya leka musamman in kasance cewa kana yawan ko kina yawan ta'ammali da magunguna da kuma irin matsalolin da nan fado a baya na biyu kuma shine yana da kyau a shawo kan matsalolin da na lissafa a baya daga kan na prerenal renal ta da postrenal in mutum alal misali yana da matsala ne na low BP ya je asibiti a tabbatar da wani hanya za a yi don ya dan kara masa karfin bibin shi in mutum ya kasance cewa yana da severe malaria ne baya samu ayyad ana treating din shi da kyau to yana da kyau ya je asibiti a yi treated din shi yanda ya cancanta in mutum yana da problem ne na hemorrhagic shock ko kuma anemia jini shi ya kadan saboda rashin samun isasshen abinci ko kuma tana yawan al'adan da jini yana yawan zuba ko kuma bata daidai da aihuwa ba kuma ta yi losing jini to yana da kyau a je a maida mata jinin da ya cancanta in mutum yana da kidney stones ne to kare wasa a ji a bashi maganin da zai taimaka in yau aikinka aikin shi maganin shan maganin gargajiya ne continuously, to yana da kyau kasance an guje wa innan. In yau aikinki ka je ne pharmacy ka rubuta maguna guda 1 2 3 4 5 7 ka je a baka ka tattalka kana sha kana ganin kamar kana samun lafiya ne, to ka kiyayin haka ki kiyayin haka, to shine abin da yake matukan taimakawa gurin shawuwa irin wannan matsalan. Nevertheless, ba a taba treat acute kidney injury ba a gida ko kuma a zo a ce a pharmacy ko kuma a zo a ce ka shiga asibiti a maka treatment din sharp. Yawanci sai an ba wa mutum gado ya sai asibiti tsakanin kwana 7 zuwa kwana 10. Wani lokacin ma in dai kasance ana monitoring, ana duba wa'annan levels na creatinine, na urea, na potassium din, kuma still aka ga ba su daidaita ba, kuma abin yana muni, wasu alamu sun fara zuwa, mutum ya fara kumbura, jinin shi yana yin kasa, BP shi ma yana ta kan hawa, baya iya samun bacci tare da sauransu, so aka je ai wankin jini na dialysis. Ba ga ce wankin jini na dialysis wani injini ake sawa sai a zo a manna da jikin mutum wanda zai zo ko jini mutum sai ya je wanke shi, tunda kodan bai samu yayi wannan aikin ba, wanda Allah yayi ya kamata a ce yayi, amma saboda rashin lafiya mutum bai samu yayi ba, to wannan injin sai ya taimaka gurin wanke jinin, sai cire wannan sinadarin da na lissafo a bayan da ba a bukata, sai ya maida maka ko kuma ya maida miki jinin da yake da kyau. Wa'ansu in aka yi sau daya suka yi sa'a sai kodan ya dawo aiki, musamman aka yi treatment usu da kyau. Wa'ansu sai ayi sau biyu, wa'ansu aka yi sau uku, akwai wanda suke zuwa sati sai an musu, akwai wanda suke zuwa wata sai an musu. So mutum ya gode wa Allah in dai ba da irin wannan matsala, yana bi tsari da kanshi, in kuma ba ya jin wani alama wanda zai iya daga masa hankali. In ya kasance cewa wannan dialysis din bai aiki ba, to ba akan je har a cire wani sashi na koda, kuma a cire wannan kodan gabaki daya, saboda kodan ta riga da ta mutu, ba za ta yin aiki ba, koma me aka yi. Wa'ansu akan cire sai a maida musu da ƴaƴansu dai, ko kuma a maida musu na kodan da yayi kama da jinin su da jiki yayi kama da lafiyar su, wato akan dauko donor kenan da shi recipient din a gwaggwada dai da sauransu har a maida, sai ga mutum ya tashi. Amma yawanci ba cika irin wa'annan surgeries din dai a Najeriya ba a sani na, sai dai ban san ko ana yi a wa'ansu yanki ba. Wa'ansu kuma gabaki ɗaya ma akan cire kodan nisa a bar su da guda ɗaya, sai ga sun zo sun mike cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya. Allah ubangiji ya ƙara mana lafiya gabaki ɗaya.
Masu sauraron mu, kada ku sha'afa shirin lafiyar uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma da haka muka zo ƙarshen shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku, sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar, a kullum nake cewa rigakafi ya fi magani. Mu huta lafiya.
To madalla, yanzu ma sai sakonnin da ku masu saurare kuke aiko mana ta email.
Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Sani Aliyu Turaki. Yace Allah Sarki talakan Najeriya. A halin yanzu bai da wani gatan da ya rage mashi, domin duk wata hanya ta samun sauki an ba an toshe ta. Ga yunwa, ga rashin tsaro, ga rashin aikin yi. Mu dai fatan mu shine Allah ya kawo mana saukin rayuwa. Shi kuma Shehu Adamu Rajau cewa yayi. Najeriya kenan. A gaskiya akwai matsala fa idan har a haka za a ci gaba da tafiya. Domin dai bulalar yunwa gwamnatin a shiwaju fa tana shiga jiki sosai. Wanda hakan yasa zaka ga mutun yana tafiya yana rangaji kamar zai fadi saboda yunwa. Allah ya kyauta. Wasiƙa ta gaba kuma ta hadin gwiwa ce, tace salam VOA Hausa. Ficewa da kamfanonin kasashen ƙetare ke yi daga Najeriya sakamakon faduwar darajar naira, mun san za a rana wai an saci zanan mahaukaciya. Allah dai ya kyauta. Sako daga Alhaji Umar Fareba Gashuwa da Adam A. Adam Gashuwa. Wasiƙa ta gaba ta hadin gwiwa ce, tace salam VOA Hausa. Taron Majalisar Dinkin Duniya da shugabannin kasashenmu na Afirka ke halarta, muna fatan Allah ya sa wannan taro ya kawo mana ƙarshen matsalar rashin tsaro da tattalin arziki da sauyin yanayi da kasashenmu na Afirka ke fuskanta. Daga ƙarshe muna fatan Allah ya sa a yi wannan taro lafiya a kammala shi lafiya. Sako daga Comrade Ilyas Yakubu da Gawa da Isa Jika mai saje Turo da Sanusi Madattai da Magaram da Haddaba mai kwamfuta mai yama da Bulama Chalu mai gallaba. Wasiƙa ta ƙarshe kuma da lokaci ya bamu damar karantowa a yau cewa ta yi. Muna marhaban da shawarar da tawagar gwamnatin jihar Kano ta bayar, ta cewa wasu madatsan ruwan jihar na buƙatar gyara. Da fatan za a gaggauta yin hakan domin kaucewa barkewar ambaliyar ruwa daga madatsan. Sako daga Sani mai lange-lange Yalwa Yawuri.
Mun gode da waɗannan sakonnin, a ci gaba da aikowa.
To madalla, yanzu kuma sai labarai a takaice.
A yau Alhamis, ministan harkokin wajen Isra'ila wato Katz ya yi fatali da shawarar tsagaita wuta akan iyakar Isra'ila da Lebanon jim kadan bayan da kungiyar tarayyar Turai da Amurka da Faransa da wasu kasashe guda takwas suka yi kira da dakatar da yaki na tsawon kwanaki 26.
To masu saurare, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu can da dare karfe 9:30 agogon Najeriya da Niger, wato karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana, za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Chek Tero da ya kula da sauti kuma ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu, ni Murtala Faruk Sanyin na ke muku fata alkhairi. Ma'assalama.